Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Amurka na zargin kasar Rasha da kutse ta hanyar intanet da nufin yin zagon kasa a zaben shugaban kasa da za a gudanar, ko da yake manyan jami'an gwamnatin ba su bayyana kutsen a matsayin yaki da hanyar intanet ba. A cikin sanarwar da aka fitar jiya Juma'a da yamma, Amurka ta ce ta hakikanta kasar Rasha ce ta umarta kutsen da aka yi wa kwamitin shirya babban taron jam'iyyar Democrat na kasa a watan Yulin da ya gabata, inda aka fallasa dubban wasiƙun email da ya zama tunan silili ga jam'iyyar 'yan kwanaki kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa. Sanarwar da aka fitar daga ofishin daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa da kuma ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka ta bayyana cewa an yi satan ne da kuma fallasa wasiƙun da nufin yin katsalandan a tsarin zaben Amurka. Sanarwar ta ƙara da cewa mun hakikanta cewa ganin irin nawaya da ke tattare da wannan yunkurin manyan jami'an ƙasar Rasha ne kaɗai za su iya ba da izinin kutsen. Jami'an leƙen asiri sun ce sun jima suna zaton Rasha ke da alhakin kutsen. Suka ce Rasha ta yi amfani da irin wannan salon wajen sauya ra'ayin jama'a a ƙasashen Turai. Jami'an leƙen asirin sun fitar da wannan bayanin ne bayan da suka samu waɗansu bayanai da suka ƙara ba su tabbacin haka. Aƙalla jihohin Amurka 21 ne suka nemi taimakon hukumar tsaron Amurka ta cikin gida a fannin kariyar kutsen intanet. Hukumomin suna kuma ƙara ƙarfafa sauran jihohi su bi sau. Jiya Juma'a, Rasha ta yi barazanar ɗaukar matakin shari'a mai tsauri bayan da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa ya kamata a binciki Moscow da Damascus kan ko sun aikata laifukan yaƙi biyo bayan hare-haren sararin sama da suka kai a matsugunan farin kaya a ƙasar Siriya. Jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun yi ƙoƙarin ɗauke hankali kan kalaman Kerry da cewa ba wani sabon batu ba ne. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya yi amfani da irin waɗannan kalaman watan jiya a zauren taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya. Lokacin da ya allawa dai da hare-haren bom da Rasha da kuma Siriya suka kai kan asibitai da ƙananan yara, da ya ce sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Sai dai Kerry ya fita ƙarar jiya Juma'a ya kushewa hare-haren da aka kai cikin makon nan kan asibitan Siriya, ya kuma yi kira gudanar da binciken yiwuwar aikata laifukan yaƙi. Kerry ya bayyana haka ne a wajen ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da ya karɓi baƙuncin takwaransa na ƙasar Faransa Jean Mark yayin taron manema labarai daga baya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wato kakakin ma'aikatar John Kirby, ya ce kalaman Kerry ba su nuna sauyin lafazi ba a matsayin Amurka dangane da salon da Rasha da kuma Siriya suke amfani da shi. Kirby ya yi watsi da tambayoyin manema labarai da ke neman sanin ko wanda Kerry yake so ya jagoranci binciken, ya dai ce Kerry baya so ya riga malam masallaci. Gwamnatin jihar Borno ta kammala shirin buɗe makarantun kwana a duk faɗin jihar bayan kusan shekaru uku da rufe su biyo bayan barazanar ƙungiyar Boko Haram. A yunkurinta na gurguntar da harkokin ilimi, ƙungiyar Boko Haram ta rika kai hare-hare a makarantu da ke arewa maso gabashin Najeriya cikin shekaru bakwai da suka shige. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan ƙananan yara da suka isa makaranta amma ba sa zuwa aji, waɗanda adadinsu ya kai kimanin miliyan 10,500, wanda daga ciki ake ɗorawa ƙungiyar Boko Haram alhakin rashin zuwan makarantar da dama. A shekarar da ta gabata, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce an kashe aƙalla malamai 70, yayin da aka kashe sama da 'yan makaranta 100 ko kuma ji masu raunuka tsakanin watan Janairu shekara ta 2012 da Oktoba shekara ta 2013 a Maiduguri kaɗai. Ƙungiyar ta ce an ƙona aƙalla makarantu 50 ko kuma aka yi mummunan lalata su, yayin da kuma aka tilasta rufe waɗansu sattin. makarantar sakandaren garin Chibok da ke kudancin jihar Borno ta yi kaurin suna bayan da kungiyar Boko Haram ta mamaye makarantar da daddare ranar 14 ga watan Afrilu shekara ta 2014 ta sace sama da dalibai mata 200 ta kuma lalata gine-ginen makarantar. Hakan ya faru ne watanni 3 bayan gwamnatin jihar Borno ta rufe dukkan makarantun kwana na jihar. Ana kan sake gina makarantu kamar na Chibok. Da dama daga cikin iyaye a Chibok dai sun kaura zuwa waɗansu wurare sai dai gwamnatin jihar ta cima matsaya da sauran iyayen da suka rage. Malamai sun bayyana farin cikin dawowar ɗalibansu da cewa za su yi damara su ƙara azama suna koyarwa safe da rana da nufin ganin ɗaliban sun ci gaba da samun ilimi daga inda suka tsaya. A halin da ake ciki kuma gwamnatin Najeriya ta ƙara bayanai akan dalilan ta na rufe kan iyaka da ya janyo tsadar abinci musamman shinkafa. Baya ga hana shigo da gurbatacciyar shinkafa da kuma ƙarfafa noman shinkafa na cikin gida, gwamnati ta ce wani mataki ne na hana shigo da makamai ga 'yan ta'adda. Wakilinmu Nasiru Adamu Hilkaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ya ce gwamnatin Buhari ta yi nasara daƙile 'yan ta'adda da makamansu daga yankin Afirka ta Arewa daga shigowa Najeriya.
Kasashe makwabci kamar Mali ba gwamnati mai ƙarfi a wajen, Somalia babu, Libya babu, daga nan har za ka shiga inda ma Syria. To idan ba mu rufe kan iyakanmu ba, kenan za mu bar Najeriya a bude, yan masu ɗauke da makami da 'yan ta'adda to suna iya masu tada gwamnatin Najeriya, to mai da Najeriya ta zama kamar Libya ko ta zama kamar Somalia. Kamar cewa kana gari ne wanda akwai macizai da yawa, sali nan gari mai zafi, shin da dare za ka bar kofa bude ne saboda kana gudun zafi, ko kuwa a'a za ka yi hakuri da zafi ka rufe kofa saboda macizai? To mun gumance mu rufe kofa mu yi gumi domin maciji maganinsa na da tsada.
Dalun ya ce gwamnatin ta yi nasara tsakani da makwabtan kasashe wajen samun nasarar murƙushe 'yan ta'addan. Dan APC ya uci Roman Bakan Daura ya ce nan gaba kaɗan za a manta da kuncin.
Hanyoyi ne ake ta nema na yanda za a yi a samu kuɗin da ake tuta mutanen Najeriya. Daga cikin ɓarayin da suka suna samu an su suna ba su kuɗi. Ka gansu a Facebook wani ya riƙe fiya wata ya ce ya kasa shan ya fiya wata, shi yunwa ce ta sa yake yin wannan. Mun san mutane ne wanda ba sa son ci gaban ƙasar nan, mutane ne wanda suke so su ɓatawa shugaban ƙasa jana Muhammadu Buhari su haɗa shi da talakan ƙasa. Yanzu bana duk ƙasar nan kowa ya san an yi noma.
Yanzu a tuna kontrolin hukumar hana fasa kwabri Kanar Hamid Ali ya ce ana iya shigo da shinkafar ta teku.
Rahoton Ibrahim wato Nasiru Adamu Elkaya, kuna kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Guguwar Matthew ta yi ta kadawa da iska mai ƙarfi da kuma ruwa a jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka yayin da adadin waɗanda suka mutu yake ƙaruwa a Haiti. Cibiyar kula da guguwar da ke Miami ta ce ƙarfin guguwar Matthew da ya ragu zuwa maki 3. Guguwar da ta ratsa gabar tekun Florida da ƙarfin gudun kimanin kilomita 195 cikin sa'a guda. Duk da raguwar ƙarfin guguwar, masu hasashen yanayi sun ce tana barazana ga rayuka har zuwa yau da rana a gabar tekun jihohin Florida da Georgia da South Carolina da kuma North Carolina, yayin da ruwan da zai taru zai wuce santimita 30 a jihohin Florida da North Carolina da mai yiwuwa ya haddasa ambaliyar ruwa. Bayan ganawa da shugaban hukumar agajin gaggawa ta ƙasa FEMA Craig Forgot, shugaban Amurka Barack Obama ya gana da manema labarai inda ya ce ina so in ƙara jaddadawa kowa cewa har yanzu guguwa tana da haɗarin gaske, akwai yiwuwar fuskanta ambaliyar ruwa da rasa rayuka da kuma lalata kadarori. Ɗaya daga cikin wuraren da guguwar ta fi ƙarfi shine wurin da ake kira Orange Park a arewa maso gabashin Florida. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan 6 ne guguwar ta shafa a ƙasar Haiti, inda 350 suke buƙatar agajin gaggawa.
So labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saurara ku a wannan safiyar ga dimbin gaisuwar filin abare huce zuwa ga Alhaji Bala Giwa Getso, babban distributor na Dangote Cement, da Alhaji Garba Ahmed, director babban bankin Najeriya wato CBN, sai kuma Alhaji Ahmed Wasai, director mulki na Majalisar Karamar Hukumar Bunkura jihar Kano, da fatan dukkuna nan lafiya. Dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Dikko Boba Bukuyum wanda ke jihar Zamfara, sai dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato Malam Yunusa Useni Skata a Bauchin Yakubu, da fatan yana nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga barista Garba Hassan tare da iyalansa, muna taya su murnar auren diyarsu wato Khadija Garba Hassan Walida, wadda za a yi yau Asabar din nan a masallacin Juma'a na Gwallaga da karfe 11 na safiya a Bauchin Yakubu. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka musamman wannan fili na bare huce zuwa ga masu sauraron mu Muhammad Maraya Syllabus unguwar Tibi a lafiya, sai Malam Gambo unguwar Fulani wukar alkalire a jihar Bauchin Yakubu, sai Comrade Hassan Adogo shugaban kungiyar Akoma Gona Baki Rijiya a kwatin gidan waya 20 a lafiyan bare-baren jihar Nasarawa, sai Mustapha M3 Galadiman Jukun Ribi High Court lafiya, tare da First Lady Hajiya Salamatu war gidan gwamnatin jihar Nasarawa, da fatan dukkuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu garkuwan abari ya huce Master Warrant Officer mai retire na Sidi Ado a kwatin gidan waya 270 a zurun jihar Kebbin Najeriya, tare da 'yan majalisar sa irin su Alhaji Sani Senior, Danko Wasagu local government, sai Amose Sami jami'in kiwon lafiya a Primary Health Care a Zuru. Dukan ku da fatan kuna nan lafiya. Oh, To a gaba sai sakon temurna ga yala Alhaji Yakubu Jagombe saboda auren ƴaƴansa wato Aminu Yakubu da Jamila Yakubu da aka yi a watan da ya shige a garin Gombe. Allah Ubangiji ya sanya alheri. Muna mika dambin gaisuwa zuwa ga AII Bashir Kwana Mariga a kwatin gidan waya 31 Kagara a jihar Niger Najeriya da fatan kuna nan lafiya. Ga dambin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Usman Osa Gyara Adamu Adoke Osona Obi a kwatin gidan 712 a lafiyan jihar Nasarawa. Sai Mr. Ali Adahin Oposhi Obi. Sai Mr. Umaru Aleku Danzara, na fata na fada daidai. Sai Professor Dogara Ega tare da Mr. Haruna Angba Arifa. Sai Alhaji Kasimu Agu BK Inkiya Balareza Wangubu Bakirijiya. Sai Mr. Musa Ali Ega tare da Ayuba Ali Abuatun. Sai Mrs. Lare Apoku Ibu da Mr. Abdullahi Akau Driba. Sai kuma Adamu Gandu Ega. A ƙarshe sai Lawal Tila unguwar Liman Masaka dukan ku da fatan kuna nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Habu Bala mai wanki da guga tsohuwar kasuwa a dauren jihar Katsina da fatan kuna nan lafiya. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Tasiu Muhammad Sani, sai Muhammad Aminu Kabir tare da Muhammad wato Ahmad R Salisu, sai Maniru Abubakar tare da Alhaji Babiyo Maina Kwadan, sai Abdulrashid Musa Jibrin Abauci Yakubu tare da Hassan Khalid Zaria, sai Nasir Ilyasu da Haruna Muhammad Dambam, sai Bashir Muktar Yusuf Zaria tare da Garba Adamu Tilde, sai Bashir Salisu Sadi tare da Ali Siraju, sai Abdullahi Suleiman da Mansur Sule Hadija, sai Suleiman Atiku Abubakar Lawal Shanono da Mujahidin Muhammad, sai Musa A Bello da Sani Dino Udubo, sai Yahaya Ino Isa Funtuwa da Adamu Isa ƴan Takori tare da Shamsu Haladu da Maji Dadi Yusuf Alhad, sai Muhammad Barmo da Kabir Sani Muhammadu da fatan dukuna na lafiya. Sauraro, kamar yadda muka muku alƙawari a cikin shirinmu da ya gabata, inda muka yi bankwana da Halima Jimrau daga wannan zaure na Abare Huce, za mu kawo muku kaɗan daga cikin irin labaran da muka rika bayarwa da ita Halima a cikin wannan zaure namu na Abare Huce a cikin shekarun da suka gabata. Wanda za ku ji a yau wani labari ne da muka yi tun ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2013.
Ai, mun bata da Dallami.
Dallami barista.
Eh,
na yi da A'i haba.
Tunda aka cinye ni jira kwallo ya dame ni, mun bata. Yanzu sai dai ta albarkacin A'i da A'i saboda su mishi magana, amma mun bata.
A to ai sai hakuri. Ai, ba bata da barista.
A'a, tsokanar shi ta yi yawa. Wai an cinye ni jira kwallo.
Halima, ko ni dan gajeren labari.
To malai.
Wato duk bai wuce wata kila nan fade shi, zan fade shi a cikin ba zai kai dai sakan 30 ba. Amma dai ina so ne in bada miki cewa labarin ba filatani ne. Da san ba za ki ansa ba. To wato wani ba filatani ne. Ya je shiga irin manyan motocin nan. Ina ja miki labari ne a hankali don ki fahimci yadda lakan labarin yake. irin masu zuwa Lagos din nan irin dogayen motocin nan me ake ce musu ne luxurious ake ce musu ko ko okene dili ekene dili chuku ko ekene dili chuku
kuma bus ne kenan
dai irin dogayen motocin nan da ake da su irin na jigilar passenger kaman motocin Greyhound
in kace wa in kace Rimbo sannan ɗan Niger za su gane
to Rimbo
yawa
abu mu da an fi kiran su da sunan Ekene Dili Chuku saboda ba za a bada yake rewa a fare da kaman da sunan Allah
ne ina ga sunan wani kamar sunan wani
sunan company ne
oho
amma kamar addu'a ce a harshen Igbo yana watakila da zan tambayi Emadu mun bayani ina da aboki Emadu bayyana mun ma'ana yake ne dilicuku wato ba plata ne ya shiga mota sai ana cikin tafiya sai ga wata karamar mota ta zo ta wuce su da gudu shine sai ka da baki yace kai wannan mota tuntuna yar karama take da irin wannan gudu
na ne na kidariya amma eto
yace lalle wannan mota idan ta girma da a yi tsiya da ita wajen gudu
amma ni fa ni ban ga wautar shi ba yana da gaskiya
da gaske
ya ni ban ga wautar shi ba
ai ya kamata a ce karaman motar ta babba guri Halima ke kuwa
to ai da gangan ne naki da ni ma ina da wani labari da zan bada amma yanzu ka san Asabar da ta gabata akai taron muryar talaka a Sokoto
wani yayi santige
abba ai shugaban mata
hajiya gambo
abba hajiya gambo kai shugaban ma Zaidu ma yayi santi
to ba
bari in wara maka da na Zaidu shi kilishi yati kawai yati yana cin kilishi kawai sai yace kai amma wannan kilishi zai yi nasiha ni ban hai ban ni kilishi na nasiha Ibrahim
kaji wata kilishi ya iya wa'azi
yawa to Hajiya Gambo kuma hura aka bata hura Sokoto tana shan kuma akan table aka dora tana shan hura kawai sai ta ce wannan geren ina ne wai geren ina ne
yawa
Aliyu Mukhtar kwalli yana kusa da ita sai ya ce mata na table ne aka kalle shi table ya ce eh geren a table aka shuka shi dade sai ta roƙon mutane dan Allah ka ɗan a bari ya huce su da wannan labari to Hajiya Gambo ta shahura ta yi santi Zaidu ya ci kilishi ya yi santi
ai masu baki da yawa wurin ita ma ta santa yi dole yan baki ne
to amma ai hura dole ne in ka shahura sai ka yi santi
to ba laifi
kilishin ma
daga gaba daya
madalla kafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
Haka yake shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya lashe lambar yabon Nobel ta shekara ta 2016 saboda kokarinsa na kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafe sama da shekaru 50 ana gwabzawa a ƙasar. Santos ya gaya wa daraktan cibiyar da ke Oslo lokacin da ya kira shi domin sanar da shi cewa shi ne aka zaɓa a ba lambar yabon ta bana cewa ina matuƙar godiya da karamcin wannan wani muhimmin abu ne ga ƙasata ga mutanen da yakin ya shafa. Wannan kuma dama ce ta ƙara zage damtse da ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a ƙasata. Ina matuƙar godiya. Jajircewar Santos ta haifar da cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Colombia da 'yan tawayen Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC. Sai dai kafin wannan lokacin aikin da Santos ke yi bai yi tasiri ba, yana kuma ci gaba da samun cikas. Al'ummar Colombia sun yi watsi da yarjejeniyar a wata kuri'a da suka kada kwanan nan, inda da dama suka nuna adawa da yi wa 'yan tawaye da suka shafe shekaru suna tada hankalin jama'a ahuwa ko kuma ba su mukaman siyasa. 'Yan tawayen da suke samun kuɗin gudanar da ayyukansu ta wajen safarar miyagun ƙwayoyi da garkuwa da mutane sun amince su ajiye makamansu su rungumi zaman lafiya, wani yunkurin da ya burge kwamitin ba da lambar yabon ta Nobel. Yaƙin ya hallaka ƙalla mutanen Colombia 220,000 yayin da sama da miliyan 6 kuma suka rasa matsugunansu. An fara rikicin ne a shekara ta 1960 lokacin da 'yan yaƙin sunkuru suka kafa ƙungiyar 'yan tawayen suka kuma bayyana aniyarsu ta hanɓar gwamnatin Colombia da mai gurbinta.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.